مو مسلمين ده وانو انغا يا مانا مسامو لو كتي تنامرنكا استغفاري كو زمو مسلاتي كيكي تكانا مغربا دا إشاي إن شاء الله كذونا كوي كو با كراتو ايكي بكو انا كراتو كنا استغفاري استغفر الله استغفر الله كو ذاك كنت بچي كا غما دا ندن نويكا كي استغفر الله كو كادا أصباي كذونا كي عددي تو كادا رجي ديوا wannan zai ce maka kware da gaske. Na'am.
An tambaye nake danga wata take tambaya cewa is dreadlock what just means a haram or halal? What dreadlock? Da gashi ta.
Malam ga Turawa sun yi tambaya.
Dreadlock, amma mace sai dreadlock da gashi. Sai dreadlock da gashi. Shin haram ne?
What is dreadlock?
Okay, dreadlock is okay.
I know dreadlock.
Yeah.
No, I don't know dreadlock.
You know. Okay, dreadlock. Shini, kapamata suna kaman gashin ta no. So she ta bar shi yana dukuwa a haka. No, it's not rasta. She is different from rasta.
Amma so it's a form of design, like it's a form of style. That she does. To Dr. Ambayana.
I'm not good in English like Sheikh Abdullah Nadir Abdullah. So I respect him seriously on that part of speaking English. So Abinda Yitike Tambaya, Machite Yuni design Agashin Tanata, Bana Wanawa. Duk yanda mace ta yi inda na kwalliya ne karawa jiki kyau ba wai canja halitta ba wannan ya halatta saboda ai baki kara gashi ba naki ne in kin ga dama ki tsefe shi in kin ga dama ki kwantar da shi amma kada ki bashi wani ya gani sai mijinki ko ƴaƴanki da Allah ya halatta su gani kuma akwai abubuwa da malamai suka halatta kamar yanzu misalin mace ta sha wani abu da zai kara inganta jikinta kamar misalin ta shafa wani abu da zai kara wa gashinta kyau ya kara baki ya kyau ina fata ana fahimta wace ila ba ta da kiba mijinta baya son siririyar mace ta sha wani abu da zai dan kara mata kyau duk abu da zai kara ingancin kyanta ne ba wai ya canja halittanta ba wannan malamai sun yi sauki akai babu laifi wallahi malam
na so a cikin magana ba shi yanzu dreadlock din ya kasance ga ruwa
to kaji ko ni ban sani ba ko irin wannan din suke nufi irin menene muke ce da shi a Najeriya ina irin barira da ake sawa a jawo gashi a daddaura masa barira
ba ba shi ba
shi wani sabon
to shikenan abinda dai ya halatta ta yi amma dole ta tabbatar in ta zo wankan janaba ruwa sai ya shiga in ta dole in ta zo wankan haila ruwa sai ya shiga amma don yi da a matsayin ado da take so nan babu lai to sai kai ta buga mata wa da bishirin
Okay, the explanation we got is it's permissible for a lady to do any sort of design or any sort of style with in relation to her hair, just for her to beautify her looks for her husband. And if it's the period where she needs to actually make ghusl, she needs to actually purify herself either from menses or anything, then water needs to be in every strands of the hair, which means she has to undo that. Yes. Okay, this is Rastarian. This is a Jamaican design. Okay, now I know about it. So if she has menses or any blood or the blood of giving birth or any of those blood, then she needs to undo that dreadlock or anything she did so that water will be able to penetrate into every strands of her hair. I think that clarifies it, inshallah.
Thank you very much. Now, Na'am, akwai mai tambaya? Na'am. Na'am. No. Babu laifi don mace ta yi wani abu a gashinta ko a jikinta da sunan kwalliya ko da sunan wani tsari da ta so jikinta ya zama, ba laifi ba ne. Yanzu ai za ta iya rage gashin ma, yanzu namiji ai yana iya rage gashin iya masa yawa, ita ma iya mata yawa ma za ta iya rage shi. Idan ta sa allura ta daure shi ta bar shi a haka ya tsaya, haka ta ga dama babu laifi na shari'a a ciki. An gane? Wallahi alam. Amma duk abin da muke faɗa, kar fa a bayyana shi wani ya gani. Yawwa, a kiyaye. Wallahi alam. Na'am. Na'am. Eh, gashin giran ido. Wannan bai da kyau. Aski gashin gira bai da kyau. Ba daidai ba ne, kuskure ne. Malamai kuma suna yin bayani wannan ba daidai ba ne. Allah ya gane da mu. Na'am. Ya addu'a. To masha Allah. Haram ne. Kaji wata musiba. Wato sun hada kwano kenan. Ya ci gaba da yi mata complain, ya ci gaba da yi mata bayani. Duk macen da ta zauna a wani compound ba ita kadai ba da wasu, dole ne ta kiyaye dokan Allah, dole ta kiyaye mutuncinta, shi kuma haƙƙi ne a kansa tunda matarsa ce. Ya tunatar da ita Allah, haramun ne ta rinka bayyana adonta na jikinta ga wani wanda ba mijinta ba. Ko ta dafa masa tuwo, ko wata dafa masa tuwo ba, ko ta yi, ko kar ta yi, shi dai ya sauke nauyi kuma kada ya daina yi. Magana ta biyu shi ne, wasu mazajen suna kuskure suna barin matansu suna raina su da yawa. Ba wani dalilin da zaki zo ki saban Allah in yi miki magana, kuma ki zo ki saba mini, ni ki cutar da ni a gidana da iyalina, in siyo abinci in kawo, ki zo ki dafa min shi ba daidai ba saboda na hana ki, kar ki saba wa Allah. Ba wani uzuri, ba wani dalili da zan yadda da wannan. Ya kamata ya dauki mataki a kanta. Warai, kuma malam ya ce a daɗa ƙara inda hali ya nemi kuɗi ya ƙaro mata ta biyu. Kware da gaske wannan zai taimaka kwarai, tunda ita ba Allah ne a gabanta ba, so take ta azabtar da kai da sauran karfin ka da zuciya mai da kai tsoho a bai kamata ba. Allah ya gane.
Alhamdulillah, mun gode mu bangijin Allah wanda ya sa muka kai ga wannan zama zuwa karshe, wanda yake muna gode ma dukan wadanda suka zo nan. Dr. Abdulaziz Faran ya muku sauran godiyan duka, gabanin mu saka bakin mu susu muna ruku don muna kauna, muna fata, muna ya sunan shi husnul dhann, cewa annabi ya ce rukun baku Allah yana ansa. Muna tare da cikin premises mun ga honorable professor Hamza Adam MP for Umbungu in the northern region. May God bless you, guide you, protect you, and Allah ya kiyaye ka, Allah rufe maka asiri. Ya zo ne tare da danwan shi wanda yake bamsu mukira sunan shi, kuma amma Allah ya kiyaye shi, Alhaji Hamza Tanko. Ubangijin Allah ya kara tabbatar da shi kan alkhairi. Ubangijin Allah, irin alkhairin da ya kama kasan Ghana, ba Ghana kadai ba, Nigeria duka baki daya, wanda yake gaskiyar TV muna gode mu bangijin Allah ya sa su ci gaba har ranar da Allah zai nade wannan kasa bangijin Allah ya yi musu albarka Dr. Abdulaziz Faran faddal kai mu mutane godiya insha Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قسكيا بقى بنا نفدي شيء نقول ما معلومنا كنا قدين أكوي قجية تاريد دسو شيخ ياتازو نيجير دسافين يزو يقينا يقي مكاكي مساوكي أكاتي أمينتي باهوتا باكي سلا أكفتو haka kuma Sheikh Abdullah Nazir Abdullah shi ma fito Abuja yanzu haka ne ba won ba hutun da kai ba kuma musu ce a huta ba a so ai karatu sai Allah ya saka musu alkhairi ngan jihadi kenan Allah muke roka ya saka musu da alkhairi Allah ya sa abin abubuwan da suke yinga a cikin mizani kuma an yi karatu nan gobe da safe an ji har kasuwa ai karatu mata a dawo ai karatu daga zabar malai bayan sallan isha Sheikh Abdullah Nazir Abdullah na ran juma'a da safe kamar zuwa 10 11 ya je airport isalame mu zashi Egypt Allah ya jina shi lafiya bukatun zashi wurin kuma Allah mulki sakin ke boka ya biya bukatun shi kamar yanda malai ya fadi malami ne engineer ne businessman ne kan engineer yi asayin qualified engineer daga baya kuma yazo gashi ina da'awa kuma ina business Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya taimake shi ya yace dole tunda dai mallan ya zo Accra shi ma ya zo tare da mallan jazakallahu khairan isa su za mu gode ma Allah ya saka mu da alkhairi kuma mun gode ma wanda ya kira mu nan Sheikh Fana Allah ya saka mishi da alkhairi muna tare ko lokaci gaskiya da na shigo shin inda Alhaji Bashir ke zaune shin ga Alhaji Hamza na zaune ne ce Alhaji kenan sai ya biyo mu hannan so da yawa kuma ko lokaci shi Sheikh yayi maganar sa gaskiya TV gaskiya TV ce to shin an ce Sheikh mutumin da kake tambayan batun sa gashi nan shi da kansa ya biyo ka Allah ya saka mishi alkhairi kuma damuwan shi ne ko lokaci ta sidin abubuwan da yaran mu ke kalla wani irin abu ya kamata ina zuwa kan TV mu yaran mu ke duba yayi wahala kan wanga abu ya bata kudi saboda a samu wani buke da zai zama mu control shi me yaran mu ya kamata su duba a gida kana nan ba kanan gida hankalinka kwance ka san abin da kake da shi gida yaro ya duba amma yau muna barin TV mu muna da kaman 1000 channels akwai wanda bai da kyau akwai mai kyau da ka fita yaran na duba abin da suka ga dama shi ma farman da yake yin kenan Allah ya cika masa niyyansa Allah ya cika masa niyyansa da honorable MP da ya zo tare da shi shi ma ya zo na gan kaman honorable bai ji Hausa da kyau sai Alhaji na fama ina abin da malai ya fadi sai Alhaji ya fadi mai abin da malai ya fadi sai Alhaji ya fadi mai Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa gaskiya kuma ina manta da kowa ba manta da Alhaji na Alhaji Bashir shi Sheikh Nazir ya san shi kowane lokaci da na duki waya na ce Alhaji za mu samu bako shi ya bar ayyukan shi na na'am da dare an sayar da wazi baki masallacin Ummul Qura an gama wannan wazi shi Sheikh ya ce mana Sheikh Abdullahi Nazir shi ya wuce gabanin sallan Juma'a amma Sheikh kuma bayan mun gama wazi ranar Juma'a bayan lisha shi ni da shi da wasu malumma da suka fito daga Togo mu kama hanya za mu aflawo na she akwai wani sanarwa mai muhimmanci na tuma wani sanarwa ne na san na tuma ne saboda shi da Sheikh ina na she Malam Usman ya ce ma Sheikh na zuwa ya bari sanan Juma'a ya yi wasu dare amma da ana so almajirai sun nemi Sheikh ya yi musu karatu Allah da na kira Sheikh na ce Sheikh akwai sanan Juma'a akwai wa'azin dare amma bayan sallar la'asar almajirai na son koda wani one hour ne ka yi musu karatu ka na almajirci ya ce wallahi an dace Sheikh ya ce ba karatu za yi ba shikenan an gama isa yayi karatu from karfe 4 zuwa karfe 5 a cikin masallacin Ummul Qura New Town mawdu'i da za a yi shine manhaj ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala wa sifat ad-du'at wanga kuma abinda za a yi karatu cikin Sheikh ya aika mana pamphlet din an fi da shi amma abinda wannan organizers suka fadi an fi da shi da 100 copies isa wanda yazo farko shi zai samu in kai late shikenan shi dai kai hakuri baka samu wannan copy shi dai ka zauna ka ji karatu sai muna gayyatan almajiri duka baki daya wanda kenan da wanda ba shi na duka a bada labari Sheikh ya yi karatu ma almajirai min 4 pm zuwa 5 pm insha Allah ranar juma'a isa muna gayyatan almajirai duka baki daya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala da kyawawan sunannakin sa da idan an roƙe shi yake amsawa. Ya Allah wannan zama da muka yi wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci da zaman haƙuri da muka yi Allah ka karɓa mana. Allah ka sa aljanna ce makomar mu. Allah ka jikan iyayenmu. Allah ka jikan magabatan mu. Allah ka ba mu haƙuri. Allah ka ba mu dangana. Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah duk wanda yake da larura a wannan guri Allah ka yaye masa wanda duk yake buƙatar wani abu a gare ka Allah ka biya masa kuma iyayen mu mata da suka yi haƙuri muka zauna da su suka ji wannan karatu Allah ubangiji ya sa ai aiki da abinda aka ji kuma ya sa zamanto iyayen masu tarbiyar yayansu kuma marasa lafiyan cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ba su lafiya nan uwan mu Sheikh Fufana Allah ya ba shi lafiya Allah ya daɗa bashi courage, Allah ya daɗa ƙarfafansa, ƙoƙarin da'awa da yake, Allah ya karɓa masa. Da ɗan uwan Sheikh Abdulaziz, abokinsa, aminansa da suke tare dukansu, Allah ya musu albarka. Da sauran ƴan uwa da suke tare wajen wannan da'awa ba sai na kira sunan kowa ba. Muna muku addu'a ƙoƙarin da kuke a Ghana, duka malamai sun san da ku kuma sun san himmanku. Kullum kuna sha'awar a zo muku da alkhairi garin Ghana. Kullum aikinku kenan. Allah muku albarka. Allah muku albarka. Dan uwa CEO na Gaskiya TV Alhaji Garba Hamza Tango. Ba za mu manta da shi ba. Mutum ne mai alheri a Najeriya, a Ghana, a Afirka gaba daya. Dan uwanmu ne Saura Kirs mu dauke shi mu mai shi Najeriya wallahi. Yana da kokari. Ba za mu manta da shi. Mu kullum masu da'awa ana cewa a taimaki addini a taimaki addini wannan mutumin yana son malamai kuma yana shiga cikin almajirai babban mutum ne mai daraja mai matsayi amma baya jin nauyi a karan kansa zai zo shiga cikin harkar addini duk wanda yake gana ya san da shi ya san kokarinsa muna masa addu'a Allah ya masa albarka da shi da abokanansa suka zo wajen wannan karatu suka yi mawa mu Allah ya ce maka wannan gidan talabijin na Gaskiya TV Allah ya sa mata albarka kuma abin da ya ware wa addinin musulunci na da'awa da karantarwa yana da very good initiatives Allah ya ce muke shi ni kaina ya je waje na har masallaci na har makaranta ya kai mun ziyara tun daga nan gana ya je studio na ya gani ya bani shawara ya min gyara baki ayi wannan kar ayi wannan a gyara nan mutumin kirki mutumin arziki Allah masa albarka yana sha'awar ya zo ya kafa alheri kuma sabonsa yana shiga har Najeriya karatukan da muke Gaskiya TV wani kwarai wannan masallaci Allah ya sa masa albarka dan uwa Sheikh Nazir Abdullah Nazir Abdullah Nazir Abdullah shi ma akan tafiya yake wallahi ina jin yanzu ya shiga wata na biyu baya Najeriya ya bi kasashen turai din nan ina ne Belgium, Ingila, Japan wacece ni ban san ma wasu kasashen ba ina ta yawo wallahi daga can ya taho yana sauke da kansa ya taho nan kuma nan jibi kuma zai tafi Cairo daga can zai dawo zai tafi Dubai ne zai je ina haka dai kuma duk inda aka je sai an ce Allah ya ci annabi ya ci So muna masa addu'a, Allah ya kara masa lafiya, kuma Allah ya kara masa son addini, Allah ya kara masa fasaha, Allah ya kara masa basira. Akwai mahaifinsa da yake taimakonsa, mutum ne mai son addini, mai son Allah. Material ne mai tsada sosai a kamfanin su, deputy president ne. Amma haka mahaifinsa yake bari ya fito ya ta da'awa. Ba za mu manta da shi ba. Masa addu'a Allah ya biya masa bukatarsa. Allah ya kara masa lafiya. Allah ya kara masa lafiya. Shi ma malamin akwai dan uwansa a Kairu bai da lafiya. Shi ai masa addu'a. Shi ma Sheikh Abdullah ai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. Dukan mu Allah ya ba mu lafiya. Akwai samari matasa da malamin tawo da su daga Najeriya wadanda abokanan tafiya ne na da'awa da ƴan social media sa da waɗanda suke da hannun dama su masu taimakawa su a cikin dakar mu Allah ba za mu manta da su ba duk muna tare su Allah ya biya muku bukatunku da kuka bar ayyukanku ku bar mu'amalolinku ku zo don a ɗauka kalmar Allah Allah ya saka masa alkhairi kuma duka wanda muke tare da su a cikin wannan harka ta da'awa Allah ya biya kowa bukatarsa kasar Ghana tana fuskantar zabe a nan da ɗan lokaci wanda yake gajere muna muku addu'a Allah ya sa albarka kasar Ghana da kashi kuma su garin kuma su ba za a manta da shi ba saboda manya-manyan malamai da suka rayu a wannan da ilimi da manya-manyan makarantu da aka yi mu da kuke ganin muna zaune a nan daga cikin dalilin da Allah ya kawo mu wannan matsayi da muka kai akwai tasirin Ghana dan cikin manya-manyan malamai na da banda wanda suka fi su akwai Dr. Ahmad Bamba dan Ghana malami na ne ubana ne a gurin sa ne karatu malamai na ma sun yi karatu a wurin sa har ya bar da yafi masa Allah sa ya huta dan haka ko dan alherin da Dr. Ahmad ya shuka a Najeriya yana cikin manya-manyan malamai a Najeriya Dr. Ahmad dan Ghana daka nan Najeriya ba zai taba mantawa da Ghana ba muna da alaka muna da yan uwantaka muna da son juna a tsakaninmu daka ashe ba mamaki in malamai sun ta zuwa daga Najeriya sun je Ghana daga sun zo Ghana ko daga Ghana sun je Najeriya wannan ba wani abu ne ba kowa fatan mu Allah ba ku samari matasa da za su gaji wannan ilimi su riƙa da wannan da'awa kuma Allah ya bada arziki ya bada lafiya zaman lafiya mun gode kwarai da gaske da kuka yi hakuri kuka saurare mu ko ban lokaci muna kaunarku muna kaunarku muna kaunarku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh